من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام
يومنا شاشد نيمو شاشد قوات الشوال إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دول هذا دليل ودود أربعين شدة وان يديدي دا شاهد قوات هدو شكالة تدبو بيو ليشرن بيار muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin Jalalul Afham Ibadatu Salati wa Salami ala khairil anam alayhi salatu wa salam wannan shine karatun mu na 29 karatun mu na 30 daidai kenan muna cikin bayanin wato sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ya bayyana wa qawluhu asdaqun nas lahjatan nan ne ko wannan sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda yace asdaqun nas lahjatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi mutane gaskiyar magana hada mimma aqarra lahu bihi a'da'u wannan yana daga cikin abinda makiya annabi sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da shi gare shi almuharibuna lahu wadanda suke masu yaki da manzon Allah alaihi salatu wassalam wa lam yujarrib alaihi ahadun kuma wani mutum bai taba gwadawa ga annabi ba min adaihi daga cikin makiyan shi kazibatan ƙarya wahidatan guda ɗaya kaf tunda yake ba babu wani wanda ya taba kama annabi alaihi salatu wassalam da ƙarya tunda yake cikin makiyan shi ma gaba daya da shahadatu awliyaihi malam yace rabu ma da shaidan masoyan shi kullum dukkan masoyan shi lahu gare shi bihi da gaskiyar da suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam faqad harabahu ahlul ard domin duk mutanen duniya gaba daya sun yake shi bi anwa'il muharabat da nau'i nau'i na yake yake mushrikuhum mushrikansu sun yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam wa alul kitabi ma abu talibi ma sun yaƙe shi minhum daga cikin su wa laysa ahadun minhum babu wani mutum daga cikin su yawman wata rana min ad-dahab daga cikin lokaci fana fihi wanda ya suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi babu wani wanda ya taba suka annabi alayhi salatu wassalam bi kadhibatin wahida da ƙarya daya duk da yake suna min suna faɗa da shi suna yaki da shi amma kuma ba taba samun wani mutum cikin su ba ya soke shi da cewa yana ƙarya ba saghiratan karamar ƙarya wala kabira ko babba to wannan ya isa ya tabbatar da maganar sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala da yace annabi alayhi salatu wassalam ya fi kowa gaskiya wannan masoya su ba a magana da masu masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun san annabi ne mai gaskiya ya rage ga makiya su ba makiya ba wanda ya taba suka annabi sallallahu alaihi wasallam ko zargin annabi ko yace ya taba kama shi da ƙarya kaga wannan ya ishe zamanto cikakke shaida akan cewa annabi alayhi salatu wassalam annabi ne mai gaskiya qala al-miswar ibnu makhrama miswar dan makhrama yace qultu li abi jahl na ce ma abu jahl wa kana khali shi kuma abu jahl ya kasance dan uwan uwata ne shi wannan miswar din dan yan uwan ko abu jahl abin nan dan uwan oshi saboda shi dan yan uwa abu jahl ne to yace na ce ma abu jahl wa kana khali alali ya kasance dan ya kasance wato dan uwan uwata ne ya khalu nace ya kai dan uwan mahaifiyata al kuntum tattahimuna muhammadan shin ko kun kasance kuna zargin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bil kadhibi da ƙarya wala tunda kuke kun taba zargin annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙarya qabla an yaqula maqalatahu gabanin ya faɗi maganar shi ma'ana gabanin ya ce Allah ya aiko shi gabanin ya gaya muku wannan sakon na Allah kayin maka kun taba zargin shi da ƙarya wa qala sai Abu Zar ya ce wallahi ya ibn ukhti ya ce wallahi ya kai dan uwata laqad kana muhammadun sallallahu alaihi wasallam lalle da muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance wa huwa shabun alhal yana saurayin shi yud'a filal amin a cikin mu cikin al'umman mu ta garin makka kiran shi ake da al-amin yana matashi falamma wa khatahu shaybu lokacin da furfura ta haushi ma'ana furfura ta hare ta waga jikin shi lam yakun liyakriba to ba yadda za a yi kuma ya karya yana yaro bai yi karya ba da girman shi ba zai karya ba wannan shaida ba Abu Jahl kullu sai nace ya kan ya kai babana walima la tattabi'una to tunda haka din ne tunda abin ya zama haka nan walima la tattabi'una to dan me ba ku bin shi na mai gaskiya ne ba ku zargin shi da komai dan me da gaya muku sakon Allah ba ku ba wa qala sai ce ya ibna ukhti ya ta dan yan uwata tanazana nanu wa banu hashim min sharafa mun yi jayayyan mun yi rigiman matsayi tsakaninmu da banu hashim fa aqamu sai suka ciyar da alhazzai wa ta'amna mu ma muka ciyar da su wa saqaw suka shayar wa saqaina mu ma muka shayar wa ajaru suka bada wurin zama wa ajarna mu ma muka bada wurin zama wana suka bada mafaka ga yan gudun hijira da dukkan wani wanda yazo maka bai da wurin zama ko wanda yake neman kariya daga wani azzalimi sun kare irin waɗannan mutane mu ma mun kare kana gane wa ko ma'ana su lokacin nan jin dadi suke yi ce da lahzai kowa kokari yake yi ya ga bakin Allah subhanahu wataala ya ba su abinci yasa yanzu wannan abin yana nan rike da su a ciyar da ku a shayar da ku a ba ku duk abin da ya kamata a ba ku wanda ake iyawa a yi muku ce to ban yi wannan da mu da dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama falamma tajafaina lokacin da muka durkusa alar rukabi akan guyoyinmu wa kunna muka zamanto kafar sayri harin kamar kunnan doki ko kuma kamar dawakin sukuwa shine farsai farsai ne tasniya ce ta faras alfaras doki guda daya farsai ne doki biyu kenan to an yi idafa mudafin ne da mudafin ilayhi ku sai a ce bi sai a shahi nonin da ke cikin farsai ne sai a ce farsai rihani muka zamanto kamar dawakin tsere guda biyu rihani shine abinda ake azama doki dawakin sukuwa me musunan shi da Hausa lada ake cewa kudin da ake aje ma doki ake azama ma dokin da yace na farko wanda ya lamba wan sai a doka a bashi to shi ake cewa rihani rihan da ana faɗin shi da abin da kamar ƴan caca ma abin da suka azana ce mashi shi ne caca musu na shi na yan mu da musunan shi wanda suke hazawa wanda yace ya dauki to shine rihan to a lokacin da amma ta wannan kalma ta farsai rihani laraba suna fadin ta akan mutunan da kukar kullun doki da shi baka yi shi ba bai yi ka ba to a lokacin da muka zamanto haka tunda sun ciyar mun ciyar sun shayar mun shayar sun ba da wurin zama mun ba da ba daidai da muke da su wa sai ji to lokacin da muka yi haka qalu minna nabiyyun kawai sai muka ji sana cewa akwai annabi a cikin mu sai ka ga abin da ya sabon ba annabin ba ba mata latihim bi hadihi sai muka ga mu yaushe mu ma za mu samu annabi cikin mu in ji Abu Jahil muna da abin ciyarwa kamar yadda suna da muna da abin shayarwa kamar yadda suna da muna da wuraren da za mu zaunar da mutane kamar yadda su ma suna da amma da annabi ya zo cikin su to shi kenan muka rasa yadda za mu yi sai muka yi adawa da abu da mu ma cikin mu akwai wani amintacce da mun ce mu ga annabin mu in ji Abu Jahil to babu fa mata natihim bi hadhihi yaushe ne mu za mu zo musu da irin wannan abin da dan gidansa ya ce shi annabi ne tunda mu a cikin mu babu mutum irin shi kuna gane ba au kama qala ko kuma kamar yadda ya faɗa idan kaga abin da ya hana su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hasada da kabilanci bagayen bayyana hukunci ne cita da bakin ciki tsakanin su shi ya nasu ba annabi alaihi salatu wassalam wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yusalli yana ba annabi sallallahu alaihi wasallam hakuri wa yuhawinu alaihi kuma yana saukaka ma annabi sallallahu alaihi wasallam qawla a'da'ihi maganan makiyar shi Allah ya ce qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun lalle abinda suke fadi din nan mun san yana bata maka rai mun san baka jin dadi fa innahum la yukadzibunaka lalle su ba su karyata ka walakin adh-dhalimin bi ayati llahi yajhadun sai da azzalimai suna muso ne da ayoyin Allah subhanahu wataala wa laqad kuntibat rusulun min qablika lalle an karyata manzanni gabaninka wa sabaru sai suka yi hakuri ala ma kuzibu abasa karyata wadda aka yi musu wa udu an cutar da su atta atahum nasruna asai da taimakon mu ya zo musu wala mubaddila li kalimatillah kuma babu mai musanyawa ga maganganun Allah wala qad jaaka min naba'il mursalin kuma lalle ya zo maka daga cikin labarin annabawa da manzanni in baka labaran su da yawa wannan yana nuna maiki alaihi salatu wassalam annabi ne mai yawan gaskiya tun daga Abu Jahl ma ya shaida wa qawluhu fali sayyidina ali kuma da yace aliyanuhum arikatan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi su tafshin dabi'a yani yana nihi annahu sahlul layyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai sauki ne mai tafshi ne qaribun minan nas mai makusancin mutane ne yana kusa da mutane duk wanda yake da saukin hali yake da tafshin hali to haka yana kusa da mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda duk wanda ke neman ya gane shi ba wahala in ka je gidan shi ba mai gadi za ka sallama ya hito shi ne ma nan wannan saukin hali ke ga annabi sallallahu alaihi wasallam ɗabi'u ke gare shi masu kyawar ya yi kusa da mutane mujibul li da'wati man da'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam yana karɓa kiran wanda ya gayyace shi to wannan yana daga cikin abin da yake nuna mi saukin lamari saukin kai ke ga annabi alaihi salatu wassalam duk wanda ya gayyace shi yana amsa gayyata ba wani kowa ne ba sai ka amsa sunanka ba wani mai matsayi mai girma mai kaza kowane lokaci ka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ka gayyace shi zai ci matashi yana gayyata annabi sallallahu alaihi wasallam dattijo yana gayyata mace ba dattijuwa tana gayyata manzo Allah gidanta kuma ya ci sallallahu alaihi wasallam qadim kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mai biyan bukata ne ni hajati man istaqdahu ga bukatar wanda ya nemi biya mashi bukata. Sana da wanda ya je da bukata wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama to zai samu biyan bukata. Ba ya ce ma abin ba yi yawa. Ya ce ma kazar naka jira. Jabirun Annabi sallallahu alaihi wasallama mai dorawa ne li qalbi man qasadahu, ga zuciyar wanda ya taho wurin shi. Bana da wanda zuciyar shi ta karaya ba ya da abin da za ya wata bukata ta shi, ya rasa makama, ya rasa madama, to Annabi sallallahu alaihi wasallama zai dora bai wannan kariyar ta zuciyar shi. La yahrimuhu, manzo Allah baya hana shi. Wa la yarduhu khaiban, kuma Annabi alaihi salatu wassalam baya kore shi. Mutum ya zo da Annabi ya dawo gida cikin bakin ciki da bakin rai, sai ka samu abin da kaje nema. Idza arada ashabuhu minhu amran, sautin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan sahabban shi suka nufe shi da wani al'amari, wafaqahu alaihi, sai ya dace da su a kan shi. In suka ce ga wani abu da muka shirya, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba su kunya, sai ce ayi abu. Watabahum fihi, kuma ya bi su cikin wannan abu. Inda Allah ya ce wa shawirun fil amr, ya shawara da su cikin lamari. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kunyata su, bai tuzarta su, ba ya watsi da su, ya ce kafi dai ku bar zuwa da irin waɗannan abubuwan, cewa yake ayi kuma da shi ciki. Wa in azama ala amri, idan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi niyyar aikata wani al'amari, lam yastabidda dunahu, manzo Allah bai ware kan shi da su, tare da shi yake yi. Mana bai tsayawa shi kadai ya abin nan, ya yi niyyar aikata wani al'amari kawai sai ya ce masu to ga abin da za a yi, in dai da al'umma ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zanna a yi shawara, kowa ya kawo shawarar shi. Kuma abin manzo Allah ya ɗauki shawarwarin su. Alhali Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san abin da ba su sani ba, kuma har abada ba za su iya kawo abin da zai iya kawo abu. Amma kuma duk da haka nan sai ya ɗauki nasu, saboda nuna masu ƙauna. Bukkan zama nuna masu ƙauna ake yi, nuna masu soyayya ake yi, ba kama karya ake ba, ba a kama karya, kawai komi dai kai. A duk lokacin da suka zo da shawara karɓa, domin duk shawarar da Annabi ya ɗauka to ta zamanto daga Allah ne, ko da wani ya bada ta to Allah ne ya ce mai zaɓuwan nan. Bal Annabi sallallahu alaihi wasallam yushawiruhum wa yu'amiruhum, yana neman shawarar su, sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin shawara da su, duma nan su guda ɗaya. Wa kana yaqbalu min muhsini, manzala ya kasance yana karban kyautatawa daga mai kyautatawa su, wanda ya abu mai kyau manzala yana yabon shi ya karba. Wa yafu, kuma manzala yana yafiwa an musii daga ainihi mai muna lawa ce su. Ina gani ba ku? Manzala sai ya yafi ma wanda ya ba daidai ba, ya yafi mashi. Wadda cikin zaɓai wani abu ya bata mai rai, ya yi yunkurin yin wani manzala ce ya kyale shi, shi ma sahabi na ne bar shi, ta ce yana kashe sahabbai na, a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yahi wake da duk wannan abubuwa ne da suke nuna saukin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu, magana Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yarda da yace akramu ishra, ya fi su girman wato cuɗanya da zamantakewa. Ya ne annahu lam yakun yu'ashiru jalisan lahu, manzo Allah bai kasance yana cuɗanya da wani abokin zaman shi ba, illa atamma ishratan, sai ya kasance illa atamma ishratan, sai ya kasance shi ne mafi cikan iya zama da wannan mutumin. Sana kuma sai ya kasance mafi kyau, wa karama kuma sai ya kasance mafi karamcinta. Wanda duk wanda ya zanna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama ji daɗin zama da shi. Zuwan da ya zama tsawon zama ko gajeren zama sai kai kwaɗayin wannan zaman kullum a yi jin gire shi. So da daɗin iya zama da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Wa kana la ya'basu fi waji manzo Allah ya kasance baya gincewa cikin huskar shi. Ka gani shi cuncun ko ka gaida shi ya kyale ka. Ko ka sallama ya kyamsawa. Irin ɗabi'a wasu mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallam baya haka ne saboda iya zama. Wa la yughlidu lahu bi maqali kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tausasa mashi magana. Abokin zama Allah sallallahu alaihi wasallam bai man magana mai tsanani mai kaushi ba ya mashi ita. Wala yatwa anhu bishruhu. Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai takurewa daga bare shi. Ga kaman ya takura ka ba ya san matsan mutum ba. Yana kaman yana tsantsanin mutum ba yan haka. Wala yumsiku alaihi faltata lisani kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya rike mai tuntuban harshen shi. Bana tuntuba harshen da kai kuskuren magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai rike waye. Din ya ranka sai ya bai mai tada ka roko hira sai ya yi wannan magana. Ba ya wannan. Saboda iya zama. Duk mutum da ka sani yana da kuskure. Gaskiya ne. Saboda haka dan tuntuba harshe da kake yi a bai kamata a ce an rike ba. Garin ka bada wata magana su banda baki. Sai ka wada wata magana ba daidai ba kuskure ne ba da gangan kai ba kuma ba halinka ba ne ya kamata a wuce wannan wurin abin zina shi ya wuce to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi ne malam wala yumsiku alaihi faltata lisani ba ya rike ma abokin zaman shi tuntuban harshe su banda baki kuma cewa magana wala yu'akhidhu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai kama mutum bima yasturu min huda abin da yake hitowa da gare shi min jafwatin na ainihi wato bushewar zuciya wana wuya da makamancinta ko kuma rashin hankali kuna ganewa manzo Allah bai kama ka sallallahu alaihi wasallam da abin da kai mashi na rashin gaba rashin ladabi wajibi ne ka mai ladabi amma kuma bai kama ka da rashin ladabi in ka yi mashi. Kuna ganewa? Yawa. Don kai ba Annabi sallallahu alaihi wasallam rashin ladabi ba ya damu. Kuma in sahabbai sun yi hakuri ce kai ku kyale shi ba ni yamma ba. Mu dole shi kenan dole kai shi ba ka ganin shi wani lungu kuma ka ce kai da zaka ga abin da kai ma Annabi. Bai. Da in ji labari ba za ka ji daɗi ba ba ma kai da kai. Da ka ji rishin ladabin da kai gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam kai mashi in ba addini ne kai ma ba. Ba wani kai tsaye kan wani hukunci na Allah ba to Annabi sallallahu alaihi wasallam zai kiyaye ka. Ba ka kama ka shikenan. Bal yufsinu ka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyautatawa ila ishrati ko ila ashiri ya zuwa abokin zaman shi غايه الاحسان توتتاوا ودا تاكاي قش ويحتمل غايه الاحتمال كما ان الله هنا جمري اكن ابوكين زمان شي متكج جمري معناه هنا دوكا هنا حقوري ده دو وانا ابو ده اكي مشي با عند بي داشي با فكانت اشرته سي چوتنيا ده زمان تكيو مزا الله تا زمانتو لهم غريسو احتمال اغاهم ان الله هنا دوكا بي چوتسو cutarwar da suke waje yana ɗauka suna yi don ya ɓata rai shi kuma zana yana murmushi yana dariya yaji wajafuwatahum jumlatan kuma da rishin ladabinsu da rishin hankalinsu gaba ɗaya mazala ɗauka yake la yu'aqibu ahadan minhum manzon Allah bai kama kowa daga cikinsu wala yalumuhu kuma ba ya zarge shi ba ka ganin mutum ya yi yajin zama wurin manzo Allah ya yi yaji saboda manzo Allah ya mai ba daidai ba ce sai ya dan huta ya kai ba ka zuwa masallaci kwana biyu wallahi sai na dan huce gaskiya saboda an mana abin da bai da daki. Duk wanda ke zuwa masallacin Annabi fa ko kai ba daidai ba, Allah sallallahu alaihi wasallam zai ma nasiya da kai dashi shikenan. Bai tashi ya ma fada gaban mutane, an mutane su kama ko ku zo kula tsegumin shi ko manzo Allah ya je ya kyale ku. Shi ba irin wannan rayuwa saboda bata lokaci, abin da ya wuce ya wuce, kawai a tare gaba a ci, kowa yana laifi. Sai wannan nabiya ita ce ba mu laifin abu guda sai mu rike a yi tigi a yi ta maimaita shi, a yi ta maimaita shi, a yi ta yayin shi, sai an yi yayin shi an gari sannan. Saboda ba mu san yaya rayuwa Annabi take ba, rayuwar mu kawai muka sani mai ta rayuwar shi ko ya ke da shi. Ana gaya maka rayuwar shi ne dan kai irin halin shi, ba wai dan ka karanta ba kawai shi ke ba, dan kai irin halin shi ake gaya maka. Wala ilmu manzo Allah bai zarge shi sallallahu alaihi wasallam, wala yunadihi bima yakrahu, ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya kiran shi da abin da bai so. Ana manzo Allah bai kiran sabban shi ko wala yubadihi ne ko bima yakrahu, manzo Allah bai bayyana shi ko bayyana mishi magana abin da bai so. Man khalaqahu yaqulu, duk wanda ya cudanyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga yana cewa ana ahabbun nasi ilaihi, na fi son Annabi sallallahu alaihi wasallama da kowa. Me yasa? Lima yara min lutfihi bihi, saboda abin da ya gani na tausayawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa qurbihi minhu, da kuma kusancin shi gare shi, wa iqbalihi alayhi, da kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tinkare ka ya fuskance ka a matsayin shi, amma ya fuskance ka, kai ba kowa bane amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fuskance ka. Wa tibamihi bi amrihi, saboda kuma mutun ya ga cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya himmanci da wannan mutunan da al'amarin shi, to kawai sai mutun ya ji kai shi ba ya san kowa ba manzo Allah. Wa nasihatihi lahu, kuma saboda nasiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gare shi, wa badli isalihi ilayhi, da kuma bada kyautar shi zuwa gare shi, wa ihtimali jafwatihi, da kuma wato daukan rishin ladabin shi da rishin hankalin shi. Fa ayu ishratin, to wace irin cudanya ce da zamantakewa kada ta zamanto auta kunu, koko za ta kasancewa akraba min hadhihi al-ishra, mafi girma da da girmamawa kamar wannan cudanya da zamantakewa ta manzon Allah. Wani mutum ne zaka gana ta zano mai irin waɗannan abubuwa. قال الحسن رضي الله تعالى عنه وقال الحسين رضي الله عنه سيدنا حسين جيكا عن النبي صلى الله عليه وسلم يتش سألت أبي ناتم بيبابانا علي وكنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لنقندا رايوا النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه أتكن أبكى زمان شيايا رايوا تكي. Bakala sai ya ce saboda shi Hussein yana karami, manzo Allah ya rasu, zaka ba zai san komai, kuma an haye shi ne shekara ta uku ko ta biyu bayan jira ni bayan dawo Madina, kaga dukkan ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai wuce shekara bakwai ko takwas, zaka bai da isasshen labari kamar mahaifin shi da shi da shi aka fara musuluncin, a san komai. Kuma ko da aka fara musulunci da wayan shi ya kai shekara 12 ko 13 ko 14, kaga shekara 14 musamman na irin mutanen da kaga yana rike abubuwa da yawa. Fa kana sai yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da'iman bishri, mai wato dagewa ne, mai dawwamman fuskin fuska ne, Allah kullum fuskar shi sake take, kuma ina yana cikin mutane zaka kullum sake yake bakin ce ba. Salal khuluq, mai saukin dabi'u ne, dabi'un shi masu sauki ne. Layyinul janibi, mai tabshin bangare ne, ma'ana mu'amalar shi da mutane mai sauki ce, babu tsanani a cikinta, babu tsanantawa. laysa bi fadlin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance mai tsanani ba wala galib kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance mai kaushi ba ana bai da tsanani da kaushin magana wala sakhabin kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai in yana magana ba za ka jira daga murya ba yana kururuwa yana kara ba sai ka sun ba tsayawa take ba wala fahashin kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ga muguwan magana wala ayyabin kuma ba ka ji manzo Allah ya zanna yana aibanta mutane ina fadin aibin mutane haka kawai bai wala maddahin kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin mai zannawa yana yabon mutane ne ba irin yabon maruka ba irin yabon masu kirari ba ba irin sheke ba yana yabon sabban shi amma ba irin wancan yabon na ƙarya ba yabo na gaskiya yana yabon mutane da gaskiya kuma yabo irin na hankali yabo irin wanda neman yardan Allah ne yake ba neman yardan mutane ba ba irin yabon da za a yi jama mutane ba saboda su ba da wani abu kai ta yabon mutane kai ta yabon mutane shiru shiru daga ji maroki ya ce to kai wannan mai gema ba ka ba da wani abu kaga yabo ne ake saboda mi saboda abin duniya to tunda kun wara kun ki ba da bara wara bata ku kuma zalla ba irin wannan ya tagafalu manzo Allah yana kauda kanshi amma la yashtahi daga abinda baya marmare shi da abinda baya marmari nace manzo Allah yana kauda kai daga barin shi wani abu nace wanda yake sha'awa ko ba ya san shi mana bai bata shi bai bata abinci saboda abinci ne mai idan kai karin shi to wani bai karin shi ba duk bace abinci din lalacewa shi sai ka samu wanda za za yi jin daɗi in ya ci shi ina murna ya sharuwa ya ji daɗi ya koshi ba ga nema ce ta Allah duk wanda yake reda nema Allah ko yake mata wulakanci to sai ya nema irin ta wata rana ya rasa ita wannan din ga wanda ma bai kaita ba zai zanki nema to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo mai abinci in yana so sai ya ci in ba ya so kuma sai ya ci alhamdulillah kikenan ba ba ta abu wala yu'ayisu minhu rajihi kuma wanda yake fatan samun wani aburin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hidda rai daga annabi bana duk wanda ya nufi manzo Allah da neman wata bukata to ba zai dawo da bacin rai ba yace bai sabu ba wala yasibu fihi kuma ba zai dawo ya tabi a ciki ba qad taraka nafsahu min salat annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba kanshi da abubuwa guda uku inji sayyidina ali almira annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba kanshi da jayayya inga Allah bai jayayya shine almira wal ikthar da kuma yawaitawa Allah sallallahu alaihi wasallam bai yawaita magana wa tarki ma la ya'ni sannan kuma manzo Allah ya raba kanshi da barin abinda bai sha mai kai ba bara abinda bai dame shi ba da abinda bai sha mai kai warin shi to in ya sha mai kai sai magana kai kuna gani kamar menene abinda bai sha mutum kai ba ha amido
yawa ta kama roko
to Annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi ya bar wato abinda la ya'ni shi bai dame shi ba abinda bai dame shi ba abinda ba cikin rayuwar shi yake ba rayuwar wani ce ba ya roke shi in na rayuwar shi ne sai ya damu da shi kuma dama ya gaya mu cewa min husni islam almar itarku ba la ya'ni yana daga cikin kyawun musuluncin mutum barin abin da bai sha mutum kai ba to haka Annabi sallallahu alaihi wasallam kana la yadhummu ahadan manzo Allah ya kasance bai zargin kowa wala ya'ibuhu kuma bai aibanta kowa ولا يطلب عورته كما باي نيما الاورن متو معناه من زالا باي نيما اسيرنكا باي نيما يتويا مكا اسيري kuna gane wa annabi bai damuwa da shi wani kullum mutane girgine shi bai lai kaza akwai mutanen da suke da irin wannan aje abinci komai wani bai ta walahi ba saboda kawai ya ji dadi yace kai jawara ba shi kaza yake to wala yatlubu auratu manza Allah bai neman auren mutum mana bai neman asirinka bai neman ya tura maka asiri ko ya bincike rayuwarka ya ga me kake cin da sai har daraka kwanta ba wani abu da kake wanda ba daidai ba wannan ba dabi'a bace mai kyau wala yatakallamu illa fi ma raja thawabu bai magana sai cikin abin da yake fatan samun ladan shaurin Allah wa idza takallama in annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana اطرق جلساؤه سي ابو كزمان شي سدسنكو يكنسو كانما كاي كاتي على رؤوس ما ابو ساكاونن سو الطيب تنصاي ني كو يدوت كانشي من الله نا مغانا فاذا سكت ان يا قال مغانا يي شرو تكلم سوما سي سي مغانا ما من الله ينا مغانا با سو داتي شي با سو ينكي مي مغانا هاكا ان يا مار مغانا سي يا قاري kuma kowa ya yi shiru ya duke kanshi dan ya kare to sai su yi magana la yatanaza'una indahu alhaditha ba su jayayyen labari a wurin annabi wa man takallama indahu duk wanda ya magana a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam an satulahu sai su yi shiru gare shi hatta ya furga sai ya kare magana kuna gane wa da cikin sahabbai wani da ya magana ya ce yana da tambaya ko ga wani bayani to kowa sai ya shiru saboda wanda ake magana da ya saurara shi ma ya shiru yana saurara ba ka tsalan da wani ba ya ce ayo kaza ne ai to kaza ma ga wanda ake magana da ya bada amsa kai ina ruwan ga kuma to ladabi kenan suna da ladabi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai shiru saurara hukunci sai ya kare maganar shi hadithuhum inda hadithi awwalihim labarin su a wurin labarin na farkon su yadhaku manzo Allah yana dariya mimma yadhakuna minhu daga abin da suke dariya gare shi saboda iya zama in sabai wani abu ya ba su dariya shi manzo Allah shi ya dariya wa yata'ajjabu mimma yata'ajjabuna minhu kuma in sun yi mamaki shi ma sai mamakin abu wannan dai iya zama ne wa yasbiru lil gharibi manzo Allah yana yin hakuri ga bako alal jafwati akan rashin hankalin bako in yazo bi mantiki a cikin maganar shi wa mas'alatihi a cikin tambayar shi sai baƙo musamman wanda ya zo daga daji magana shi ba ta da daɗi irin magana garin su zai tambaya ma irin ta garin su zai kuma za a sai haƙuri shi ba babu wani abu jari shi ya tambaya ya tambaya akwai amsar da za a bashi kuma amsa ba ta baƙan magana irin ta shi ba mai kyau domin su ake koyi magana sai a bashi amsa da magana mai daɗi kun kuma ya zo da rishin hankali ba a kurashi ba ko ya zo yin sari cikin masallaci sahabbai suka yi kokarin hana shi manzo Allah ce ku kyale shi ku bar shi ya kara yin sari shi kike nan ya kara yin sari manzo Allah ce a zuwa mai tsarin ruwa Allah ya kira shi ce mai masallaci wurin ibada ba wurin kasamta ba ne kike nan abinda kawai ya ga muke an yi masallaci ne dan ibada a yayin batan Allah karatun Qur'ani ba da ai kasamta ba Allah bai ce ba sai ba kada hankali sai ba ka sanna wurin ibada ba ka kare mu mai wannan rufe hankali in ka kare mu wallahi sai mun nuna maka ba duk bai ga mun shi haka ba kawai abin da ya ga mun kenan masallaci wuri ne ba da shi kenan cika yace gaskiya annabi ka yi zama da mutane ce wannan kyakkyawar dabi'a da ka nuna mana Allah ya ji kaina da ni da ka wanda ba ni da ni da kai ba ko ba ruwan Allah da mu da su ni wadai biya Allah ya mamu rahama da ni da kai bayan mu Allah ka kai mu kowa rahama yi Allah ya ce a kau ka mace kare ka rahama Allah nan mu fi za mu shiga cikin ta a ce to anan baka ga abin da suka mana ba sun mana fada sun yi hukurin ba su bige ni saboda na yi tsari masallaci kai kuma jawo ni kai ka ce ba ni tsari na kuma ka sa ebo ruwa ba ni ma ka ce ebo ruwan ba su ka ce su ebo su zuba a gwada min ɗabi'a ta ƙwarai da haka annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka zo da rishin hankali da rishin gaba sai ya dauka ka ga irin wannan sunna ba mu iya ce ba kowace sunna muke iya ba hatta in kana asabuhu eh har ma ya kasance sahabban shi la yastajlibunahum lalle suna tahiya su zo da su wa yaqulu man zala ana cha idza ra'aytum taliba hajatin idan kuka ga mai neman wata bukata ya tsulu yana neman ta fa arfiduhu ku bashi duk wanda kuka ga yana cikin matsala yana neman taimako ku taimaka mishi wala yaqbalu sana'a man zalla bai karban yabo illa min mukafi'in ce dai daga wanda yake mukafi'i ne wanda ya dace wala yaqdaw ala ahadin adito man zalla kana hira bai yanki maka kana cikin magana kawai sai ya dakatar da kai ya sa ya shigo da maganar shi bai sai ya buri kakari hatta ya juzu har sai mutun ya wuce ya kare maganar shi wa yaqta'uhu sai yanke shi bila ina uqiyam da hani ko kuma mi da tsayuwa wa qawluhu wanda sayyidina Ali da yace marahu badiyatan hafa duk wanda ga annabi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye to zai ji girma annabi cikin zuciyar shi ومن خالقه معرفة duk wanda yace dan yi manzo Allah ta hanyar sani shi a habba zai so shi وصفه بصفتين انا ورن سيدنا علي يا صفه من ذا الله ده صفه غدابي خص الله به ما على الصدق والاخلاص ولا نسبه به غدابي الله يا كبنچما بوچن غسكيا ده ما بوچن اخلاصي ده سو وهما الاجلال والمحبه شيني جرمماوا ده سو كاجي كانا جرمم متين كما كانا سانشي akwai lokacin da zaka so mutum baka girmama shi ko kuma akwai lokacin da zaka so zaka girmama mutum baka san shi shi manzo Allah biyu Allah ya hada mushi zaka so shi kuma zaka ga girman shi kai garin girman mutum amma baka so shi ba dan ba yadda zaka yi ne inda mai girma ne mai matsayi ne sama gare ka dole kai mi dole ka bashi girman shi amma ba dan kana san shi ba baka ji mai sabka daga wannan girman da ke gare shi kuma zaka iya san mutum baka ganin girman shi muna gani ba to amma Annabi sallallahu alaihi wasallam duka Allah ya hada mishi wa kana kad alqa alaihi ko ulqiya alaihi mahabbatan minhu wa mahabba wa haibatan minhu wa mahabba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an sanya mishi kwarjini shine haiba da kuma mi so wa kullu ah fa kana kullu man yarahu duk wanda ya ga manzo Allah ya habu zai ji kwarjinin annabi wa jillu kuma zai ga girman annabi wa yamla'u qalbuhu ta'ziman wa ijlala zuciyar shi za ta cika da girman manzo Allah da yana daukaka manzo Allah wa in kana aduwan lahu ko da maki shi ya gane shi sai ya ga girman shi wa idza khalaqahu wa asharahu idan ya cudanya manzo Allah yayi zama da manzo Allah kuma kana habba ilayhi min kulli makhluq to manzo Allah zai kasancewa mafi soyuwa zuwa gare shi daga dukkan wani halitta gaba daya wa huwa al-mujallu manzo Allah shine abin girmamawa wal mu'azzam kuma shine kuwa al mu'azzam mai girma al mahbub abin su al mukarram abin karramawa wa za ka balal mahabba wannan shine cikakken so an tuqrana bit ta'zim a hada so da girmamawa wal haiba da kuma ganin kurjini kaje kana son mutum kuma kana ganin girman shi ko matarka da kake so kana ganin girmanta kana son ta amma ita ce kasa da kai amma kana son ta ko yayan ka ba kana son su amma ni ba ganin girman su ba da mai bidiyar da da ya girma ya girma kallon shi da yake kasa gare shi ba ranar da za a zaji kallon shi babban shi ba ranar sai ya rukar shi ya kwanci a lokacin sai ya zangi ta ku ne manya inda ya rabu da hankalin shi ma inda yana cikin hankali kowace yarin barbara ta yi toma inda yana ran shi to shi ne ma yinka yana son ka amma ni kasa kake da shi malami da almajiri ma almajiri yana son malam kuma yana bi yana kirin girman shi saboda yana son shi yana koya mai karatu saboda kuma yana ganin girman shi saboda ko ya yi shekaru ko kuma ya yi shi matsayin ilimi dole ya girmama shi wannan shi ne cikakken soyayya a samu so kuma a samu mi a samu girmamawa wal haiba da kuma farjini wal mahabbatu bila haibatin ma yace soyayya babu farjini wala ta'zima kuma babu girmamawa a cikin ta naqisatun soyayya tawayya ce wata cika ba wal haibatu wat ta'zim ganin farjini da ganin girma kuma min ghairi mahabbatin ba tare da soyayya ba kama ta kunu kamar yadda take kasancewa lil ghadiri zalimi gaba yaudari azalimi naqsun aidan shi ma wannan naqasa ne muna gane ba wani yana aizowa da sunan yaudara amma ya girmama kai ba ya san ka amma zai girmama ka domin mai ka yarda da shi shi kuma ya tashi da kai kuma wannan tawaya ce dole sai biyu sun haɗu wal kamalu an tashtami al mahabbatu wal wuddu cikakke soyayya shine soyayya da kauna su haɗu والتعظيم والإجلال ده كما جرم ما هو ده سنم مصيح يحدو وهذا لا يوجد ما لن يتي ونم باء سام حكا إلا إذا كان في المحبوب سي إذا يكسا جنشكم وان ده أكي سوء أفاي صفات الكمال شفو بن كمالا التي ودى يستحق أن يعظم لأجلها يتن جنشي أجرم ما شي صبو ده إتا ويحب لأجلها وما أسو شي صبو ده إتا muna gane ko mana sai annabawa su kare ne ko kuma waɗanda suke magada annabawa sai idan wanda ake so a cikin shi akwai sifofin kamala wanda waɗannan sifofin kamala ya tsaye ko ya dace an yi azzama a bashi girma ne ajiri ya saboda waɗannan sifofin kamala da wa yuhabbu kuma a so shi da ajiri ya saboda su kaga wannan sai annabawa ko kuma magada annabawa da manzanni wallahi ta'ala alam abin da muka faɗa dai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yahi mana Allah ka sa mu gyara insha Allah da umma ta shi a sarako shi a bayanin ba ka yi wannan tambaya ko nan bayan ba mai wannan tambaya yauwa ne
shi abin da sai shanu wata ya auwa so da kuma ta suka shanu so bai bayyana ba sai da macen ba ta
da wani na ya oshi ci da ya oshi ci ya aura ta shayarwa a kawai shi ke na da ya oshi ci ta shayarwa dan da suna
jira
biyan su ne an ba da tambaya biyan su ne sai da aure biyan su ne amma aure a tsere yinsu ba za a basu yinsu ne amma wuri ya kare ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت التواب الرحيم اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اصلح عاقبتنا في امور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعوذ به علينا مصائب الدنيا واتينا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.